sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Binta Suleiman ya race tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki dake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 21 ga watan Yuni kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su Hanifa ba makanin labarai
Ukraine ta bada rahoton wasu kazaman hare-haren sama da aka kai kan yankin Severodonetsk a yau talata Ma'aikatan jiragen ƙasa na Burtaniya a yau talata sun kaddamar da yajin aiki mafi girma da aka dade ba a gani ba a cikin shekaru da dama. Prime Minister Japan Fumio Kishida ya sha alwashin ƙara yawan kuɗaɗe da za a kashe a fannin tsaron ƙasar.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya yayi tsokaci kan yadda ake samun wasu tsirarun sojoji da ke hada baki tare da aiki da yan ta'adda.
Babban hafsan hafsoshin rundunonin sojojin Najeriya kenan General Loke Rabo ke karin bayani akan yadda ake samun tsirarun sojoji da ke hada baki da yan ta'adda ko yan bindiga.
Sa kuma ku ji cewa rundunar yan sandar jihar Adamawa a Najeriya ta yi nasarar kamo wasu masu garkuwa da mutane da dama. Muna tafa da wasu rahotanni da kuma shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya zagaye na farko.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Ukraine ta bada rahoton wasu kazaman hare-haren sama da aka kai kan yankin Severodonetsk a yau talata. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun Rasha ke ci gaba da samun cikakken iko a gabashin birnin. Kakakin hafsan hafsoshin sojan kasar Ukraine ya bayyana a wani taron manema labarai na yau da kullun cewa fadan da aka gwabza a Severodonetsk yayi zafi. Inda Rasha ta kai hare-hare ta sama da kuma lugudan wuta kan maboyar Ukraine. Gwamnan Luhansk Sahi Haida ya bayar da rahoton cewa an gwabza kazaman fada a masana'antar sinadarai ta Azot da ke Severodonetsk, inda mayakan Ukraine da fararen hula kusan 500 ke samun mafaka. A yau talata ma'aikatan jiragen ƙasa na Burtaniya sun kaddamar da yajin aiki mafi girma da aka dade ba a gani ba cikin shekaru da dama. Tattaunawar da aka yi a mintunan ƙarshe tare da wasu masu kula da jiragen ƙasa don kauce wannan lamari a ranar Litinin ya citira. Kungiyar ma'aikatan harkokin ruwa da na sufuri sun gaza warware takaddama game da albashi da samar da tsaro ga ayyukansu. Shugabannin kungiyar sun ce albashi da ake biyan su baya biya musu bukatunsu duba da yanayin tsadar rayuwa da ake fuskanta. Sakataren sufuri na Burtaniya Grant Sharps ya yi gargadin cewa yajin aikin zai kawo tsaiko mai girma. Prime Minister Japan Fumio Kishida wanda ya sha alwashin kara yawan kudaden da ake kashewa a fannin tsaron kasar ya ce a yau talata babu wani adadi da aka yi niyyar fitarwa na kudaden duba da irin mamayar da Russia ta yi wa Ukraine da kuma halin da ake ciki a Asia tare da gwajin makami mai linzami daga Korea ta Arewa da kuma China mai karfin gaske Kishida yayi alƙawarin karfafa tsaro cikin shekaru biyar ana sa ran wannan batu zai fi daukar hankular jama'a yayin da aka tunkari zaben yan majalisar wakilai masu karamin karfi a ranar 10 ga watan Yuli inda za a fara yakin neman zabe a gobe Laraba
to nan ba da jimawa ba Hanifa za ta sake dawowa da karshen labaran duniya amma kafin nan bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafe da su To babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya ya yi tsokaci kan yadda ake samun wasu tsirarun sojoji da ke hada baki tare da aiki da yan ta'adda da kuma irin matakan da suke dauka a kansu. Ga wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina da karin bayani a hirarsu da hafsan hafsoshin Najeriya Janar Irabo akan hakan.
Yayin da sojojin Najeriya ke jajircewa wurin fuskantar kalubalen tsaro da ya dabaibe kasar. Hadin baki da ake samu wani lokaci daga wasu tsirarun sojoji na mai da hannun agogo baya so da dama ƴan ta'adda kan kai hari sansanin sojojin kai tsaye kuma suke zuwa ga inda ake aje makamai da ma sauran kayan yaki na sojojin kuma su yi awon gaba da su abin da ke aza alamar ayar tambaya shin ta yaya ƴan ta'addan ke samun muhimman bayanan sirri da ke ba su kwarin gwiwar tafka irin wannan ta'asa kai tsaye an dai sha kama wasu sojojin da ke hada baki da ƴan ta'addan ko a watan jiya an kama wani soja Kofur Jibrin Muhammad da ke aiki a wata bataliyar sojoji a garin Gaidam da ke jihar Yobe da laifin hada baki da ƴan ta'adda sojan wanda bayan an kama shi a garin Gashiwa ya kashe kansa yayin da ake kokarin kai shi wurin bincike
internal saboteurs there will always be a time where there are those who are bandits there will always be bandits
babban hafsan hafsoshin rundunonin sojojin Najeriya kenan General Loki Rabo yayin da muke zantawa da shi a hedikwatar tsaron kasar ke karin bayani akan yadda ake samun tsirarin sojoji da ke hada baki da ƴan ta'adda ko ƴan bindiga da kuma irin matakan da ake dauka akan su General Irabo ya ce kasan kowane lokaci dole ne a sami wara gurbi kuma muna da radiyar da muke tace su sufi waɗannan da ake hada baki da su daga cikin sojoji ba wai rahoton su ne ake kawo mana ba a'a mu ne da kanmu muke gano su kuma muke daukar matakai akan su duk wata rundunar soja da ka sani a koina take akwai kotun soji da ake kira court martial ba'a wani ginshiki ne na sojoji wani lokacin ma sai ka ji ana magana akan yancin dan adam a gidan soja yancin dan adam a gidan soja mu muna da tsarin mu na cikin gida idan har soja za su ke aiki da irin tsarin nan na yancin dan adam na faran hula to kenan ma babu sojojin
human rights then of course there will not be an armed forces a disciplined armed forces
babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan General Loke Irabo Major Muhammad Bashir Shu'abu Galma da ke zama tsohon hafsa a rundunar sojojin Najeriya yace akwai bambanci akan batun tsarin haƙin bil'adama tsakanin sojoji da na fararen hula
aikin sojan nan dai tafi da gidanka ne an yi soja an halakata soja suna komi suna da shi ba sai sun je waje ba idan suna yin shari'a wanda laifin ya digigi banci soja ne kawai ba za su fitar da shi waje ba in house trial wanda yake akwai littafi wanda ake amfani da shi military law wanda yake nan a in Armed Forces Act na 1960 wani yazo daga waje yace zai sa baki dan abin da ya dibanci laifin soja da sojayi ma soja wannan katsalanda ne wanda yake bai kamata a goyi bayan shi ba
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
an gaishe ka Hassan Maina Kaina to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Hanifa da karshen labaran duniya
Aikin hajjin Ghana ta fara jigilar alhazai daga filin sauka da tashin jiragen saman Tamale International Airport a jihar Arewa mai nisar kasar. Ana sa ran maniyatan aikin hajjin su 1,732 ne za su tashi a jihar Arewa na kasar Ghana zuwa kasar Saudiya domin sauke faraji. Wakilin mu Hamza Adam na dauke da karin bayani cikin wannan rahoto.
Jirgin sama din Nas Airline na kasar Saudiya ne ta kwashe rukunin farko na alhazan Ghana su 405 kamar yadda Alhaji Usma'ila Jigo a hukumar aikin hajjin kasar yayi wa muryar Amurka karin bayani a wayar tarho.
Yau jirgin na farko ya tashi daga alhazan Ghana mutane 405 sun ka tashi yau da safe zuwa Manjik. Akamali dai jirgi guda hudu sai tashi kowane jirgi ya ɗauki mutane 430. In ka gama duka ya baka alhazai 1,732.
Kafin maniyatan aikin hajjin su shiga jirgin sama, shugaban hukumar aikin hajji Sheikh Aisiku ya bukaci da maniyatan aikin hajjin su yi kokarin daukaka tutar kasar Ghana ta hanyar bin dokoki yayin da suke sauke faralin su a kasa mai tsarki.
Mu duba komai da ba muna yi daga yau har zuwa nan har a kai wuri. Kaka yi,
wasu maniyyatan aikin hajjin sun tofa albarkacin bakin su.
Sunana Tahir Hanifatu, da muka zo wallahi ba wani matsala. Mun gan kuma wuri yayi fine, kuma akwai fili yanda ya kamata, kuma muna zan kuma process nan na tafiya smoothly, ba wani damuwa, ba wani matsala. Insha Allah ni ma na zo inje ni ziyara kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na so inje gabas insha Allah da izinin Allah. To gaskiya alhamdulillah wuri yayi kyau dai, mun gode ma Allah da yayi kokari. Mun ga yayi kyau.
Sai dai ana sa ran maniyatan aikin hajji su 1732 ne za su tashi daga Tamal a jihar Arewa, kazalika 1337 su tashi a filin sauka da tashin jiragen saman kasa da kasa ta Kutuka dake Accra. A kowace shekara Ghana na samun kujerun aikin hajji fiye da 6,000, amma bana adadin sun ragu sakamakon wasu matakan da hukumomi a kasar Saudiya suka dauka tun lokacin da cutar COVID-19 ta zama annoba. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
An gaida Hamza Adam. Ƙarshen labarin duniya.
Haka da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandar jihar Adamawa a Najeriya ta yi nasarar kamo wasu masu garkuwa da mutane kusan 87. Wakilin muryar Amurka Salisu Lado ya aiko mana da ƙarin bayani bayan wani taron manema labarai da ya halarta a headquarter 'yan sanda da ke Yola, babban birnin jihar.
The kidnappers we arrested had with them one leg chain, padlock, military uniform, 3 motorcycles, and we found on them a cash of 358,500 naira with them, which means is the proceed of the ransom they've collected. But I'll tell you from when I came in till day. Between March that I came in and now, we've arrested not less than 87 kidnapped suspects.
Commissioner Yan Sandan Jihar Adamawa kenan CP Sikiru Akande a lokacin da yayi taro manema labarai a headquarter 'yan sanda da ke nan jihar Adamawa, wadda ya ce sun yi nasarar kamo gaggagaggan masu garkuwa da mutane a jihar Adamawa, wadda yawansu ya kai 87 daga zuwan sa zuwa yanzu. Ya koce wannan nasarar ta biyo bayan haɗin kai da haɗin gwiwa da al'umman jihar Adamawa suke bawa jami'an 'yan sanda ta hanyar tatsar bayanan sirri. Ya koyi kira tare da tabbatar wa al'umman jihar cewa lallai ilahin zai ba su gudunmawa 100% na kare lafiyar su da ma dukiyoyinsu. Daya daga cikin masu garkuwa da mutanen wadda rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta yi nasarar cafko su, mai suna Tukur, ya koyi mana ƙarin bayani yayin da na yi masa tambayar sunansa da kuma yawan shekarunsa.
To, da yake ban tambaya ma kila ko zan 20 ko zan haya ban ya gani, amma ainihin makwacinmu ne ƙani da ƙanina da wani aboki shi suka zo, muka zo gare shi, da muka zo gare shi muka ce ba mu 500,000, ya ce bai da su, muka sake shi
na kina
na kina bai, amma ba mu kai shi ko ina ba, da an kai wannan muka tafi mu fatinan da ce bai su dai muka sake shi muka tare, muka ta mun sai ya bayyana da bayyana aka kamo ni, an ka ce kai kai wani kai 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 ni ce yi lalle da sani na an aka yi.
To, ana shi bangaren kuwa Nasiru Usman, wanda shi ma tsohon dan garkuwa da mutane ne a jihar Adamawa, yana daga cikin wadda rundunar 'yan sandan ta yi nasarar cafko shi, cewa yi da can baya ya ma tuba da wannan aikin, amma dai daga bisani rabon ayi ta sake dawo da shi bakin daga. Su kuwa rundunar 'yan sandan jihar Adamawa suka yi nasarar tattaro shi da nufin cewar a gurbana da shi gaban kuliya, domin kuwa yayi tuban muzuru.
To, da an kama ni na yi kina fito sai ni tuba, na tuba sai ni kara muka je muka wani daya, shi ne sai an kara kama ni daga nan an kawo ni da ni karbi da miliyan 1.5 an ba ni 150,000 a ciki.
Shi kuwa Haruna Awal cewa yayi an zarge su ne da wannan aiki na garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa, lamarin da ya sa aka je aka yi ta samame a rigar su har aka kwamuso shi, amma dai baya daga cikin masu irin wannan aikin.
Kawai su zarge mu ne an je an yi garkuwa da wasu ne, sai kawai yan banga suka ci garugagen mu suna kame kawai, sai suka kamo mu suka kawo mu ranka da dinarin da ma da girma, wanda har ya fura min lumfashi a jikina, ban taba wannan aiki ba. Fata na Allah Ubangiji ya fitar ni kawai lafiya.
Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa dai ta gudanar da taron manema labaran ne a headquarter ta dake Yola, fadar jihar Adamawa. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Salisu Lado da wannan rahoton. To, bari kuma mu leƙa Mali, inda gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar ta tabbatar da mutuwar fararen hula sama da 100 sakamakon harin da yan ta'adda suka kai a wasu ƙauyuka tsakiyar kasar a ƙarshen mako. To sai dai wani ɗan siyasa a yankin da abin ya faru na cewa yawan waɗanda aka kashe ya haura haka. Wakilin muryar Amurka Salamomin Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A sanarwar da suka bayar a jiya da daddare, hukumomin kasar ta Mali sun ce yan ta'adda sun kai hare-hare a garuruwan Dalasagu da Janweli da Dagesagu na yankin Bankas a tsakiyar kasar, inda suka kashe mutane akalla 132. Hukumomin sun dora alhakin waɗannan kashe-kashe a wuyan ƙungiyar Katiba de la Masina ta Amadu Kunfa, sai dai wani ɗan siyasa ɗan asalin yankin na Bankas, Num Togo, ya bayyana wa sashen Faransanci na muryar Amurka cewa yawan waɗanda aka kashe a waɗannan jerin hare-hare ya fi haka.
Le Grand Prix a été informé vers 16h17 de l'attaque des touristes sur mon village.
Ya ce a ranar Juma'a a wajejen karfe 4-5 na yamma aka sanar da ni cewa an kai hari a ƙauyenmu Jalasagu, inda 'yan ta'adda suka shiga kasuwa suka kwashi ganima kafin su tunna wuta, sannan suka bi gida-gida suka tattara matasa suka fice da su bayan gari kafin su bindige su. A cewarsa a jiya Litinin an wuni ana kwashe gawawaki, inda a wannan gari aka tattara gawa sama da 80, kuma akwai waɗanda ake ci gaba da neman gawawakinsu.
Nous avons aussi trouvé 52 corps.
A Diabali, kilomita kaɗan da Dalasagu, an tarar da gawawaki 52, sannan a wani ƙauyen da ke kusa da nan an samu gawawaki 46. Wato dai a jumulce ana iya cewa gawawaki 180 zuwa 190 ne aka gano, kuma ana ci gaba da jana'iza, ana ci gaba da neman gawawaki. Ya ƙara da cewa wannan wata dabara ce da 'yan ta'adda ke amfani da ita don tsoratar da jama'a su ƙauracewa gonaki, domin ƙauyen Dalasagu ana ɗaukansa a matsayin rumbun cimakar wannan yanki. Kashi 80 daga cikin 100 na 'yan Mali mutane ne da suka dogara da noman damana, saboda haka waɗannan hare-hare wani yunkuri ne na haddasa ƙarancin abinci a ƙasar. Ƙasar Mali, wacce ta ba da sanarwar ficewa daga ƙungiyar Yasin Sahel a watan Afrilun da ya gabata, a ɗaya gefe ta raba gari da rundunar Barkan saboda zargin sojojin na Faransa da gaza murƙushe matsalolin ta'addancin da ake fama da su a yankin Sahel, kafin ta juya harkokinta wajen ƙasar Rasha da nufin neman mafita. Sai dai da alama har yanzu tsugunne ba ta ƙare ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
An gaishe ka Sule Mumuni Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samunmu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com da kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladhi
da jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne kan batun mafita na karanci da tsadar takin zamani a ƙasar Ghana. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu dora inda muka tsaya na tattaunawar da wakilin Hamza Adams ya yi da jami'in hukumar kula da harkokin noma a Ghana, Malam Jafar Dankobiya.
Sa'annan na uku, wannan abun da ya same mu na Ukraine na Europe ya zo ya sa fitan ma wannan takin an kasa shi sa ba a samu. To, yau gashi mun zo mun kai inda gwamnatin kasanmu ya ba mu labari ne dadin ji. Shine wai mun iya mun yi taki na gargajiya amma mun sarrafa shi. Mu duka mun ji lokacin da gwamnati ya yi wannan magana, kuma ya yi mana dadi. Kuma mu yi ma wannan maganan awawatu, mun tarbi maganan. Muna kuma zaton cewa bai zama kaman yanda muka saba a gaya mana shi yau, gobe a ce mana ga matsalan da yasa ba mu iya mu yi ko ba mu iya mu ci gaba da shi. Ya zamana abun da in mun fara yau an fara kenan halila a dawwama kuma ciki. Taki na gargajiyan da yau gwamnati ya gaya mana shine takin da aka doki bolan da muke zubarwa akai. Abu ne mai kyau, amma akwai abun da muke ci ma fertility balance. Shine kamar yanda mu duka muka sani, in za a ba mutum abincin da zai ci ya samu gina jiki, ya kamata ya samu wanda kuma zai mai zai kiyaye kanshi ga barin cururuka. Shi yasa ake kiran shi balanced diet. Shi yasa taki da kanshi yana da wannan takin da ake yi na bola yana iya zama na one-sided ne. Kaya ka samu nitrogen shi na da yawa, bai da phosphorus, bai da potassium. Amma tun da mun fara wani wuri, la'alla mun ya musarrafa shi mu gama ukun gadu ka mu samu.
Cikin ainihin bayanin ɗaya daga cikin manyan jami'ai da ke kulawa da harkar wato samar da taki na gargajiya, biyu bayan wato minista na agriculture ya yi bayanin wannan mataki da aka ɗauka, ya bayyana cewa sun zuba zuzurutun kudade domin tabbatar da cewa an samu wannan taki na gargajiya mai inganci. Baka ganin ingancin da ya faɗin gana nuni da cewa an daidaita duk wani alfanun da kasance bukata domin ya yi karfi a samu an aka yi shuki ko mai tafiyar da ya kamata.
Shi sa na gode da wannan karin bayanin da kai mana, sa'annan shi sa nake la'akari daga ganin gaba abun da zai faru. Tunaninmu shi ne a iya har in dai an zuba zuzurutun kudi cikin wannan abu, ba zuba kudin ba. Na farko ya kamata a yi bincike sosai. Shi wannan bolan in ka dauke shi yana iya bai samu daidaito na wurin amfanin da ya kamata a samu ba. Shi aime a daidaita shi. Muna gaya wa yanga magana ba don mu ce abinda aka yin bai yi ba. Wallahi ya yi mana dadi. Muna neman gaba ya fi yanda aka fara. Sa'annan kaga na gargajiya yau muna da masala daya. In an yi kowane abu ilimin kimiyya ya iya ya samu ta zama na sabuwa. Sabuwan abu duka batunta na da wuya kan masu amfani da ita. Shi yasa da farko cikin magana na ce takin gargajiya abu ne da muka riga muka saba da ita. Amma shi takin zamani ta zo ta kore ta. Yau manoman da ba su kai musamman youth da muke ce ma suna cikin agnoma, ba su san amfanin takin gargajiya ba. Saboda mun bar shi ya jima, mun bar amfani da takin gargajiya fiye da shekara 50. Yau in manomi ka ce mai yayi amfani da takin gargajiya naga kana bashi aiki, yana da gaskiya. Saboda yau takin gargajiya shi wanda gwamnati ma da kanshi ya kawo, in aka doki bagi daya za a yi amfani da shi kan musamman fili na noma. In aka doki na zamani an doki takin gargajiya fiye da 10, ya iya bada abun da takin zamani zai bayar. Shi sa kaga akwai gajiya cikin aiki da takin gargajiya. Amma da yake ba a saba da shi an bar shi nan, komawa a dauke shi yana da wuya. Shi sa muna kira ga gwamnati a yi kokari yanda ake push wurin media da sauransu na wurin a bari a san amfanin takin gargajiya. La'alla an koma a dauke shi aime a tarbe shi kamar yanda muka saba. In ba haka ba, kowane irin takin gargajiya muka yi in masu aikin da kansu ba su so shi ba, to ba amfanin yin shi. Shi yasa rokon da mu muke yi shi ne, na farko a yi a tabbatar da amfanin da ke ciki an iya an daidaita shi. Na biyu, masu amfani da shi a bar su san cewa amfani da takin zamani ya fi da takin gargajiya ya fi amfani da takin zamani. Saboda amfani da takin zamani da kanshi yana kashe dabbobin da ke taimako cikin gyara kasan da kanshi. Mun yi kiran ga yajima yau inda muka kanga, mun gode ma Allah cewa gwamnatinmu ya duba ya iya ya taimaki an yi wa. Muna da jihohi 16, bai yi mu ce muna da plant daya cikin Accra ko jiha daya muna sarrafa takin gargajiya wuri daya. Ya kamanci gwamnati ya duba mu iya mu samu koda cikin jiha 5 ko
fudu.
Masu sauraro, a nan za mu dace a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Malam Jafar Dan Kwabiya da kuma wakilin mu Akumasi Hamza Adams, sai kuma Jude Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauki da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla, to ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Cindo anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi. Yace hakika yunkurin sace alhazan jihar Sokoto da wasu ƴan ta'adda suka yi babban tashin hankali ne. Ya Allah ka ƙara shiga tsakanin nagari da mugu, amin. Sai sakon haɗin gwiwa daga Usman Kasim Kiringim na Arewa jihar Damagaram a jamhuriyar Niger tare da Ibrahim Yakubu Kiringim da Abari Abdullahi Kiringim da magajin soja Kiringim suka ce hakika yunkurin horas da kwamandojin sojojin Najeriya da rundunar sojan Amurka ta yi abin ayaba ne. Muna addu'ar Allah ya sa wannan horaswa ta yi tasiri ga tsaron Najeriya baki daya. Sakonmu na gaba ya fito daga Ala Alhaji Haruna jihar Jigawa Najeriya. Yace ina so ku bani dama ne kira ga al'ummomin Niger da Najeriya da kamar da Chadi cewa ya kamata mu tashi tsaye wajen yin addu'o'in zaman lafiya ga kasashen mu baki daya domin Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin ta'addanci, amin. Sakon ki nono Sani Yunusari daga jihar Yobe yace hakika wannan matakin da wata kotu ta dauka a birnin Abuja na hana hukumar zaben kasar mu Najeriya wato INEC dakatar da yin rijistar katin zabe tabbas hakan yayi daidai. Muna fatan Allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga ƴan kasar mu baki daya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Dauda Hudu ne kifi unguru jihar Yobe. Yace ku bani dama ne jan hankali ga al'umman Najeriya dangane da muhimmancin katin zabe. Domin ni ana ganin katin zabe yafi 100,000 muhimmanci ga ɗan adam. Domin wannan katin zaben zai iya cetar rayuwar miliyoyin al'umma ta hanyar zaben shugaba na ƙwarai. Da fatan kowa ya mallaki nashi, a ƙarshe nake addu'ar Allah ya ba mu ikon zaben shugabanni adalai. Amin. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
An gaishe ki Zara Ufage. Yanzu kuma ga Hanifa da labarai a takaice.
To, a takaicen, Ukraine ta bada rahoton wasu kazaman hare-haren sama da aka kai kan yankin Severodonetsk a yau Talata. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun Rasha ke ci gaba da samun cikakken iko a gabacin birnin. Kakakin Hafsan Hafsoshin sojan kasar Ukraine ya bayyana a wani taron manema labarai na yau da kullun. Fadan da aka gwabza a Severodonetsk ya yi zafi, inda Russia ta kai hare-hare ta sama da kuma lugudan wuta kan maboyar Ukraine. A yau Talata, ma'aikatan jiragen ƙasa na Birtaniya sun kaddamar da yajin aiki mafi girma da aka dade ba a gani ba a cikin shekaru da dama. Tattaunawar da aka yi a mintunan ƙarshe tare da masu kula da jiragen ƙasan don kauce wannan lamari a ranar Litinin ya ci tura. Firaministan Japan Fumio Kishida, wanda ya sha alwashin ƙara yawan kuɗaɗen da ake kashewa a fannin tsaron ƙasar, ya ce a yau Talata babu wani adadi da aka yi niyyar fitarwa na kuɗaɗen. Duba da irin mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da kuma halin da ake ciki a Asiya tare da gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa da kuma China mai ƙarfin gaske, Kishida ya yi alƙawarin ƙarfafa tsaro a cikin shekaru biyar.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa, da Daniel C. Brown da ya ba da umarni da injiniyan mu ta yau, ni ce taku Inta Suleiman Yero nake muku fatan alheri, ku huta lafiya, amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe na nan tafi.